الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامو تيغابا ذكرت لتاف بلوغ المرام إن شاء الله تعالى دقا حديثنا دريبيو دسبا إن دأخو باب المساجد منا cikin kitabul salati wannan darasi yana karantar da mu hukuncin zubar da yawu a cikin masallaci hukmul busaqi fil masjid wa anha kuma an karbo daga gare ta yana dai magana ne akan hadisan Aisha matar Annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم أن وليدة شوى وتبي وسوداء بكرفاتا أسلي كلمة الوليدة كما رياند ابن حجر الأسقلاني فداء فتح الباري شرح ون حديث مجلد نفركو شافين الدريب يرد تلاتين دهلو idan aka ce alwalida fil asli almauludatu sa'ata tuladu jinjira sabon haihuwa jinjirar da aka haife ta ita ce ake kira alwalida asali da larabci to amma daga baya sai ana kiran baiwa da wannan suna akan samu kalma da takan canza daga ma'ananta na asali a kowane harshe ana samun haka zaka taras da wata kalma ga ainihin ma'ananta amma yau da gobe sai mutane su koma amfani da ita ta wani gefe wannan kalma ta alwalida tana cikin su kamar yanda imamul lugha wani malami masanin harshen larabci a tarihin musulunci da ake kiransa al-imamu Ali bin Ismail wanda ya shahara da Ibn Sida ya rasu hijiran da shekara 458 da suka wuce wato daga hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am yace summa utliqa 'ala al-amati wa in kanat kabira asali kalmar al-walida jinjirar da aka haife ta wato sabuwar haihuwa jinjira jaririya da aka haifa nan take ake kiranta al-walida in namiji ne al-walid to amma daga baya sai aka koma kiran baiwa da wannan suna wa in kanat kabira ko da baiwan tsohuwa ce sai a kira ta alwalida ka duba lisanul arab litafi ibn manzur mujallad na 15 shafi na 277 aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tace walida sauda'a wata baiwa bakar fata li hayyin min al arab wasu larabawa suke mallake da ita wannan baiwa fa'atakuha fa kanat ma'ahum daga baya sun iyanta ta ta ci gaba da zama da waɗannan mutane ita wannan baiwa kana laha khiba'un fil masjidi ta kasance tana da wata yar buka a cikin masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asali kalma ta al khiba'u wurin koyo wurin da zaka shiga ka buya shine al baitu sagir dan karamin daki shi ake kira buka sumiya bihi li buiki saboda matsinsa yasa ake kiran shi khiba'un wurin koyo wurin da za a shiga a buya shine al khiba in ka duba an nihayatu fi garib al hadis wal athar li tafi ibn al asir yana mujallal na farko shafi na 407 ita wannan baiwa tana da wani bukka a cikin masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan take kwana fa kanat ta'tini wannan baiwa ta kasance tana zuwa guri na inji Aisha Allah ya kara mata yarda saboda gidan Aisha yana cikin masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kofar Aisha tana kusa da kofar masallacin manzon Allah to ita wannan baiwa sai ta baro masallaci ta zo gidan Aisha fatahaddasu indi tayi hira a wajena duk hadisin da kaga Ibn Hajar ya rubuta kalmar al-hadis a gaba yana nuna cewa hadisin da saura indai kaga ya sa al-hadis yana nufin akwai sauran hadisi illa kawai ya datse shi yace muttafaqun alai wannan hadisi an yi ittifaki a kansa yana nufin al-Imam al-Bukhari ya ruwaito haka ma al-Imam Muslim malaman hadisi da yawa suna cewa wannan hadisi baya cikin riwaya ta al-Imam Muslim wannan kuskure ne na Ibn Hajar al-Asqalani wato wannan hadisi yana daga cikin abin da ake kira afradul Bukhari hadisan da al-Imam al-Bukhari yake banta da riwayar su banda al-Imam Muslim wato wannan hadisin ba a ce mar muttafaqun alayhi kenan duk da cewa akwai labari dake kama da haka sahih Muslim kuma mun gabatar da bayani a baya game da wannan labari na ita wannan baiwa hadisin yana sahih al-Bukhari kitabu salati babu naumil mar'ati fil masjid hadisi na 439 hadisin yana da dan tsawo wanda Aisha Allah ya kara mata yarda ta bada labari akai tana cewa inna walidatan sauda'a wata baiwa bakar fata akwai wata baiwa bakar fata kanat lihayyin min al-arabi ta kasance na wata jama'ar larabawa akwai wasu wata kabila daga cikin larabawa wadanda mutanen wannan kabila suke mallake da ita wannan baiwa fa'atakuha suka yanta ta daga baya wa kanat indahum tana zaune tare da su fa kharajat sabiyatun lahum yawman wata rana sai wata yarinya daga cikin mutanen da suka yanta ita wannan baiwa daga wannan gida sai aka samu wata yarinya karama ta fita alaiha wishahun tana da jigida abinda Hausa ake kiransa jigida menene jigida shine a samu zare wanda za a jera masa wuri sai mace wato ta daura shi a kugunta wannan shi ake ce mai jigida ko da larabci ana kiransa al-wishahu wannan al'ada ce ta larabawa tun dadewa khaytan min lu'lu'in akan yi na lu'lu'u akan yi na lu'lu'u yukhalab baynahuma wa tatawashshahu bihi al-mar'a idan aka jera lu'lu'u a jikin wannan zare sai ita mace wato ta daura shi sai ta daura shi akan ce kuma yuqalu yunsaju min adimin ariba akan samu fata mai fadi fata tana da fadi ita wannan fata sai a saka lu'lu'u a jikin wannan fatan ko a saka wuri a jikin wannan fata a jera su idan aka jera sai ya zama abin ado ga mace wannan yana daga cikin nau'in kwalliyar mutanen da sai dai lu'lu'u babu shakka abin ado ne mai daraja saboda haka ba kowace mace take iya sa irin wannan damaran ba wa yurassu bil lu'lu'i wa tashudduhu al mar'atu baina atiqiha wa kashiha mace za ta wato daura wannan abin adon nata a daidai kugun nata tsakanin maran tsakanin wato hakarkarinta zuwa ga ainihin maranta take daura wannan bainal khasira ila dhil al khalf kamar yanda ibn hajar al asqalani ya bayani sa cikin fathul bari a mujallal na farko shafin 534 fassaran al imam abu ali al farisi wanda ya rasu hijirana da shekara 377 yana cewa la yusamma wishahan hatta yakunu manzuman bi lu'lu'in wa wada'in ba a kiran irin wannan dan mara ba a kiransa da suna al wishahu jigida sai ina an saka masa lu'lu'u a jiki amma fata kawai dan mace ta daura ba a kiran shi al wishahu ta larabci saboda haka ita wannan yarinya da ta fita da wannan wato jigidan nata na lu'lu'u wanda yake yana da daraja min suyurin humrin inji Aisha zari jan zari aka yi amfani da shi wajen ainihin wato saka wadannan lu'lu'u a jiki fa waqa'a minha sai wannan jigidan nata ya fadi fa marratil hudayyatu shirwa na wucewa sai ya hangi wannan wato abin adam fa hasibatu lahman saboda haka sai ya tsammanin nama ne fa khatifatu shirwa sai ya dauke fa talabuhu mutanen gidan suka yi ta nema fa lam yajiduhu bisamu ba fa tamhamu hadhihi don haka sai suka yi zargin ita ce ta sace ita wannan baiwa fa fattashuha suka dinga binciken wannan baiwa hatta fattashu qubulaha har sai da suka binciki al'auranta sai da suka yi mata tsiraici suka duba al'auranta ko ta saka a ciki kadat ita wannan baiwa ta ce fa da'utu Allah sai na roki Allah an yubarri'ani Allah ya barrantar da ni ya kubutar da ni ya kare ni ya wanke ni daga laifin da ake zargi na da shi muna nan haka faja'atul hudayya sai ga wannan shirwa ta dawo wa hum yanzuruna suna kallo a wata riwayar tana cewa fa bainama hum kazalika iz marratul hudayyatu fa alqatil wishaha shirwa na wucewa sai jefar da wannan jigidan fa waqa'a bainahum sai ya fada a gaban su kaga Allah ya amshi addu'an ita wannan baiwa fa qalat lahum sai ita baiwan ta ce musu haza alladhi ittahamtumuni bihi wannan shine abin da kuke tuhumata kuke zargi na da cewa na sata wa ana minhu bari'atun kuma ni bani da laifi wa ha huwa zika ma tarawna gashi nan kamar yanda kuke gani ba abin da ya canza cikin ikon Allah shirwan ya dawo da shi a wurin nan da suke hade faja'at ila rasulillahi daga lokacin sai kyamar zama da waɗannan mutane ya shiga ranta sai tunanin musulunta ya shigo mata tunda Allah ya kare ta daga wannan lokaci ta fara tunanin lalle musulunci gaskiya ne ta dawo madina fa aslamat ta musulunta a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baiwa ce fa kana laha fil masjid khifa'un aw hifshun ya zama tana da bukka a cikin masallaci ko ko tanti khifa'un aw hifshun al khiba'u al hayma min wabarin aw ghairihi wal hifshu al baytu sagir karamin daki aka yi mata a cikin masallaci wanda take kwana in ka duba fathul bari sharhin wannan hadisi qalat aisha Allah ya kara mata yarda tace fa kanat ta'tini sai ita wannan baiwa ta kasance tana zuwa gare ni ta bar cikin masallaci fa tajlisu ilayya ta zauna wajena fala takadu tajlisu minni majlisa illa qalat mawuyaci ne ta ziyarce ni har ta zauna ba tare da ta faɗi wata magana ba sai ta ce wa yawmul wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani wato kamar kai ne in zaka zauna yake ce bismillah ita wannan baiwa duk sa'ilin da ta zo gidan Aisha Allah ya kara mata yarda in za ta zauna sai ta yi rera wannan baitoci guda biyu wa yawmul wishahi min ta'ajibi rabbina illa annahu min baldatil kufri anjani sai ta zauna kullun ta zo haka zata kuma ta taba yin bayani ga Aisha dalilin da yasa take faɗa ba fa qultu laha sai nace mata ma baluki la tajlisina minni majlisan me yasa duk sa'ilin da kika zo gidan nan ba za ki zauna ba illa qulti hadha sai kin faɗi wannan wa yawmul wishahi ranar jigida tana kiran wannan ranar da Allah ya kare ta da sunan ranar jigida min ta'ajibi rabbina wannan rana tana cikin ranaku masu ban mamaki game da Allah, game da ikon Allah. Ita a rayuwarta wannan ranan tana cikin ranaku mafi ban mamaki game da ikon Allah. Tana cewa illa annahu min baldatil kufri anjani, a dalilin ranan Allah ya raba ta da kasan kafirci. To amma ta takaita maganan don magana ce mai tsawo, ta tsara shi a cikin waɗannan baitoci guda biyu. Shine sai ita wannan baiwa ta ce, to bari in baki labari. Ta gaya mata kinji dalilin da yasa Ibn Hajar al-Asqalani lokacin da ya kawo hadisin nan a cikin Fathul Bari yayi sharhi game da wannan hadisi, yana cewa lam yazkurha ahadun mimman sannafa fi ruwati al-Bukhari, waɗanda suka ruwaito hadisin al-Imam al-Bukhari babu wanda yayi magana game da ita wannan mata, wato babu wanda ya faɗaɗa bayani game da ita wannan mata. Iyakan labarin shine wanda kaji al-Imam al-Bukhari ya ruwaito, wala waqifat ala ismiha, babu sunan ita wannan baiwa, wala ala ismil qabila allati kanat lahu, kabilar da da suke mallakanta na Larabawa din su ma babu sunan su, wala ala ismi sibya sahibatul wisha, haka ma ita yarinya da take mallakan wannan jigidan babu sunanta. Wato iyaka dai wannan hadisi yanda yazo shine kadai labarin yanda ya tabbata daga ita Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kanan Ibn Hajar yayi maganar darussa da wannan hadisin ya kumsa, wanda shine dalilin da yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin nan a cikin Bulughul Maram. In ka duba Fathul Bari a mujallal na farko shafi na 534, yace wa fil hadisi, wannan hadisin labarin ita wannan baiwa, muna samun darussa daga ciki ibahatul mabiti wal maqil fil masjid, halal ne a kwanta ayi bacci da daddare, halal ne a kwanta wato ayi bacci da rana a masallaci. Waye aka halatta mishi? Liman la maskana lahu min almuslimin, wanda ba shi da gida daga cikin musulmai, wanda ba shi da gida halal ne ya taho masallaci ya riga kwana. Wannan shine darasin wannan hadisin. Rajulan kana aw imra'atan, namiji ne wannan mutumin ko kuwa mamace, amma inda amnil fitnati, idan an kubuta daga fitina, kamar zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zamani ne mai tsarki, zamani ne da mutane suke aiki da hankalinsu da imaninsu, yana da wahala a yanzu a ce an bar masallaci mata na kwana ba a samu wani abin kunya ba. Inda amnil fitna, shi yasa Ibn Hajar ya kawo wannan sharadi, yace idan an kubuta daga fitina, halal ne namiji, halal ne mace ta rika kwana masallaci. Wa ibahatu istidlalihi fihi bil khayma wa nahwiha, kuma halal ne a kafa tanti a cikin masallaci, tun daga shi an yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi al khuruj min al ballati allati yahsul lil mar'i fihi min mihna, kuma wannan hadisi yana karantar da mu kasar da ka samu jarabawa to yana da kyau ka barta, kasar da ka samu jarabawa mai tsanani yana da kyau ka bar wannan kasa, wato kamar ba laifi bane. Al khuruj min al baladi alladhi yahsul lil mar'i fihi al mihna, kasan da mutun ya samu jarabawa akai to ya bar wannan kasa, saboda ita wannan mata ta samu jarabawa mumuna, wanda za a ce an tuhumi mutun da sata har an kai ga binciken al'auransa, kaga abin ya tsananta. Wala allahu yatahawwalu ila ma huwa khairul lahu kama wa qali hadhihi al mar'a, Ibn Hajar yace tayu idan wata musiba ta auka maka a wata ƙasa, idan ka bar wannan ƙasa sai ka samu canji na gari, kamar yadda Allah ya canza mu ita wannan mata ta samu canji na ƙwarai, saboda a dalilin ƙauranta Allah madaukake mata arziki da musulunta. Wa fihi fadlul hijra min daril kufri, hadisin yana karantar da mu falalan ƙaura daga ƙasan kafirci, ƙasan da ya zama akwai kafirci mutum ya ƙaura ya bar gurin, akwai falala akai. Wa ijabatu da'watil mazlumi walau kana kafiran, wannan hadisi yana karantar da mu Allah yana karban addu'an wanda aka zalunce shi kuma koda ba musulmi bane. Ibn Hajar yace li anna fi siyaqi, saboda yanda hadisin yazo, anna islamaha kana ba'da qudumi hal madina, sai bayan ta iso Madina ne ta musulunta, sai da ta iso Madina sannan ta musulunta. Ashe kaga kenan lokacin da ta yi wannan addu'a, lokacin da Aisha ta ba wa Aisha labari tace fa da autullahi an yubarri'ani, sai na roki Allah ya barrantar da ni, saboda koda kafiri ya san akwai Allah, sai na roki Allah ya kubutar da ni. Ta yi wannan addu'a lokacin tana kafira, kuma Allah ya karba. Saboda haka shi Allah yana amsan addu'an kafiri matukar an zalunce shi. Wannan shi ne darasin da Ibn Hajar darussan da ya jera ƙarƙashin wannan hadisi a cikin Fathul Bari. Baya ga haka, kuma hadisin yana nuna mana cewa hailar mace bai hana ta shiga masallaci, wanda mun yi bayani a baya. Wannan labarin ita wannan baiwa yana daga cikin hujjoji waɗanda malamai ke ganin ana dogaro da su na nuna cewa haila bai hana mace ta shiga masallaci. Kasancewar mace na haila, wannan bai hana ta shiga masallaci. Matsala ce khilafiyya, amma dai wannan hujja ce daga cikin hujjojin waɗanda suke halatta mace mai haila ta shiga masallaci. Kamar misali al-Imamu Ali bin Ahmad ibn Hazm a littafinsa Al-Muhalla, matsala ta 262, Al-Muhalla mujallad na biyu shafin 353, Ibn Hazm ya ce fa hazihi imra'atun, ga mace sakinatun fi masjidin nabiyyi, ga mace tana zaune a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hazm ya ce wal ma'ahudu minan nisa'i al-haibu, mata ku an sani ai suna haila, mata abinda aka san su da shi shine suna haila. Inda aka samu mace bata haila, wannan kadan ne daga cikin mata, kuma larura ce. Fama mana'aha alaihi salam min zalika, annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce fita daga masallaci ba, bai ce fita daga masallaci ba, babu wannan labari. Wala naha anhu wa kullu ma lam yanha alaihi salam anhu fa mubahum, duk abin da manzo bai hana ba to wannan abin halal ne. Ji Ibn Hazm yana cewa wa qad zakarna ar-rasulillah, akwai hadisin da muka yi bayanin sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa ju'ilat liyal ardu masjida, duniya gaba ɗayan ta Allah ya saka ta wurin sujuda ne ga annabi da al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam. Duniya gaba ɗayan ta masallaci ne, duniya baki ɗayan ta wurin ibada ne ga manzo da kuma al'ummarsa. ولا خلاف في ان الحائض والجنب مباح لهما جميع الارض, سرارين دنيا halal ne ga musulmi yayi ibada akai, babu inda aka ware mai haila, babu kuma inda aka ware mai janaba. Inji Ibn Hazm wa hiya masjid, fala yajuzu an yukhassa bil man'i min ba'd al masajid duna ba'd, don haka ba daidai bane a hana mai haila shiga masallaci ko mai janaba. Walau kana dukhulul masjid la yajuzu lil ha'id la akhbara bidhalika alayhi salamu Aisha, yana cewa lokacin da aka je aikin haji, lokacin da aka je aikin haji Aisha Allah ya kara mata yarda, haila ya fito mata. Lokacin da haila ya fito ma Aisha, hankalinta ya tashi tana kuka, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ke hakuri, wannan halitta ce ta Allah wanda ya dora mata akai, saboda haka ba abin ai kuka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki yi duk abin da alhazai suke yi, sai dai kar ki yi dawafi. Wannan sai ya zama mahallu shahid. Falam yanhaha illa anit tawaf bil bait faqat, abinda kawai manzo ya hana Aisha shine kar ta yi dawafin Ka'aba. To ai Ka'aba a cikin masallaci yake, Ka'aba a cikin masallaci yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma Aisha kar ki shiga masallaci ba, abinda ya ce mata kada ki yi dawafi na Ka'aba, yana cewa anan da a ce shigan haramun ne, lam yaqtasir ala man'iha min at-tawaf, ba maganar kar ki yi dawafi bane, maganar kada ma ki shiga masallaci ne. Wannan magana ce mai fadi mai tsawo. In ka duba littafin Al-Muhalla mujallal nabi shafin 187, za ka samu dalilai da yawa waɗanda waɗannan malamai suka yi magana a kai da kitabul mubdi' mujalladi na farko shafin 189, Nailul Awtar littafin al-Imamu Shawkani mujalladi na farko shafin 228, da littafin al-Mughni a mujallad na farko shafin 201. Matsala ta mai haila ya shiga masallaci ko mai janaba, mai haila ta shiga masallaci da ko mai janaba. حديث نغبا وعن أنس رضي الله عنه أنكر حديثنا عن أنس الله يقرى مسيرته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يأتي البزاق في المسجد خطيئة زبر دياو أمسلاتي ليفيني البزاق شيني ياو kuma wannan kalma ta albuzaku tana zuwa da tsari guda uku a harshen Larabci nan ya taho da zayun albuzaku kana iya cire zayun ka saka sadun albusaku kana iya cire zayun ka saka sinun albusaku da albuzaku albusaku da albusaku gaba ɗayan su ma'anarsu guda zubar da wato yawo in ka duba Mukhtar Sihah littafin al-Imam Umar bin Abi Bakar Ar-Razi yana fassara kalma ta bazaqa mujallad na farko shafi na 21 al-buzaqu fil masjidi khati'atun zubar da yawo a masallaci laifi ne yazo da lafazin al-busaqu in ka duba kitabul musannaf kitabu salati man qala al-busaqu fil masjidi khati'a al-musannaf حديثنا دليل تقوز بثلاثين دليل كما سنن النسائي كتاب المساجد البصاق في المسجد حديثنا دليل بكويدا إشيرين دأوكو الإمام النووي رحمه الله تعالى ينا شرح صحيح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج جزء نبير شافنا ثلاثين دتقوز يتي قال أهل اللغة مثلا هرش الله ربشي سنة تيواه akwai bambanci tsakanin yawo da majina da kaki a larabci idan aka ce al-mukhatu shine majina min al-anfi wannan daga hanci yake fita amma al-busaqu al-buzaqu al-busaqu min al-fami wannan ruwan da ke taruwa a baki ne kaga yawo kenan amma idan aka ce an-nukhamatu shine kaki wa hiya an-nukha'a ko a ce mar annukhama ko annukha'a min ar-ra's wannan daga kai yake gangarowa aidan wa min as-sadri ko daga kirjin mutum wato yafi karfin majina kaki yafi majina yana fitowa daga kirji ko ko ya fito daga cikin kan mutum wato idan majina ya daskare wanda shi ake kira annukhama annukha'a idan an kakalo shi daga kirji saboda haka hadisin yana magana ne akan al-buzaqu al-buzaqu shine yawo wanda yake taruwa a cikin bakin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-buzaqu fil masjid yawo a masallaci khati'a laifi ne sai yace wa kaffaratuha kaffaran wannan laifin shine dafnuha abinne shi muttafaqun alaihi hadisin an yi ittifaki a kansa al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a kitabu salati babu kaffaratil buzaqi fil masjid wannan hadisin yanda yazo a cikin bulughul maram riwayar al-Imam al-Bukhari ce ita ce tazo da al-buzaqu da zayun hadisin 415 amma lafazin al-Imam Muslim lafazin al-Imam Muslim yana kitabul masajid babu nahyi anil busaqi fil masjid fi salati wa ghayriha hadisin 252 yace at-taflu fil masjidi khati'atun yin tofi a masallaci laifi ne at-taflu fil masjidi khati'atun yin tofi a masallaci laifi ne saboda baka zubar da yawo sai kai tofi sai mutun yayi tofi kafin yake zubar da yawo to tofin shine ya taho a riwaya ta al-Imam Muslim yawun lafazin yawo shi ya taho a riwayar al-Imam al-Bukhari wannan hadisi yana bukatan sanin al'amura guda hudu yana bukatan sanin al'amura guda hudu wanda hadisi hadisin Anas bin Malik al-buzaqu fil masjid khati'a zubar da yawo a masallaci laifi ne kaffaran laifin abinda ake nufi da kaffara abinda ke kankare laifin abinda ke kankare laifin shine dafnuha abinne abinne yawo da aka zuba al'amari na farko hukm al-busaqi fil masjid hadisin yana mana bayanin hukuncin zubar da yawo a cikin masallaci kaji annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi magana akan hukuncin yace khati'a laifi ne saboda haka babu kyau a zubar da yawo a masallaci wannan shine abin da yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan baya ga cewar yayi magana akan abubuwan da ake son masallaci a raba masallaci da su kamar ihu hayaniya hargowa dubba mahallinsa bane a masallaci yana karantar da mu yanda masallaci yake a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba wannan littafi wannan littafi na bulughul maram musamman ibnu hajar ya ware babul masajid saboda ya nuna maka yanda siffan masallatai suke a zamanin manzo kai kokari masallacinka ya zama haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hayaniya a masallaci a zamanin manzon Allah babu kazanta a masallaci ai abin da ke gwada kazanta shine zubar da yawo ga abin da manzo ya faɗa zubar da yawo a masallaci laifi ne saboda haka kaji hukuncin sa in ka duba umdatul qari sharhin sahihul bukhari na al-hafizul aini mujallad na hudu shafin 155 yana magana akan wannan hadisi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam albuzaku fil masjid khati'a laifi ne magana ta kare tunda manzo yace laifi ne kenan ka tabbata zubar da yawo a masallaci ba shi da kyau alhafiz ibnu hajar yana cewa ko da manzo yace fil masjidi zubar da yawo a cikin masallaci zarful fi'li ne la yushtaratu kaunul fa'il fihi ba sharadi bane ya zama mai zubar da yawun yana cikin masallacin la koda kana waje ne hatta law basaka man huwa kharijuhu fihi wani yana waje ya leko kansa ya zubar da yawo a masallaci yayi laifi kaga ba wai sai yana cikin masallacin ya zubar da yawun ba saboda akwai wanda zai daukan lafazin kai tsaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace albuzaku fil masjid zubar da yawo a cikin masallaci laifi ne to idan mutum yana waje fa sai ya leko kansa ya zubar da yawo kaga bai yi a cikin masallaci ba yana waje da masallaci amma ya zubar da yawun nasa cikin masallaci duk hukuncin guda ne ya'ani tanawaluhu nahy al-imam an-nawawi da akasarin malamai suna cewa yadfinuha fi turab al-masjid wa ramlihi wa hasbanihi mutum ya binne wannan yawu da ya zubar da turbayan cikin masallaci ko yashi ko kokasan akwai malami da ke cewa innal murada bi dafniha israjuha min al-masjid aslan ko da annabi ya ce kafaransa shine binnewa ba wai ka binne a cikin masallacin bane ka ɗebi kasan da yawun ka fitar da shi daga masallacin wannan fasaran malamin ya saba ma ainihin zahirin nassin hadisi yanda ya zo daga Anas bin Malik wa man kana la budda fa'ilan tunda zubar da yawo halitta ne akwai wanda ba yanda za a yi sai ya zubar da yawo saboda akwai mara lafiya wanda yake yawan zubar da yawo ya za a yi da shi kaga kenan akwai larurar da za ta sa mutum ya zubar da yawo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya zama dole sai ya zubar da yawun to yayi kafara tunda laifi ne man kana la budda fa'ilan fa alaihi al-kafara mecece kafara din dafnu hadha al-busaq mutun ya binne wannan yawun da ya zubar saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafaratuha dafnuha kafaran wannan laifin shine a binne yawun to wannan da ake maganar a binne yawu saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin ba a yi da bensa ba arabiyatul masjid turaban aw hasba kasar masallaci a zamanin manzo ba a yi da bensa ba cikin masallacin turbaya ne ko tsakuwa amma in kanat sulba aw muballata kamar yanda masallatan mu suke a yanzu an yi daban masallacin ko ma an saka masa tile ya za a yi ka binne to maganar kafara gare ka shine ka nemo toilet paper ko ka ɗauki hularka ko wani tsumma hankici ka goge wannan yawon ka fitar da shi tunda ka'idar dama dafnuha ana nufin kawar da yawon ne to idan da za mutum zai amfani da tissue ko a ce yayi amfani da hankici ya goge wannan kaga kamar ya binne shi ne mafi dacewa shine gaba ɗaya mutun ya guji zubar da yawu a masallaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara magana da ainihin hukunci albuzaqu fil masjid khati'a laifi ne dan haka al'auda Allah ya busuka almuslim fil masjid illa li haja matukar ba larura bace bai kamata musulmi ya zubar da yawu a masallaci ba amma idan ya zama dole sai mutun yayi to ga abin da zai biyo baya shine ya tabbata ya binne wannan yawu babu shakka zubar da yawo cikin masallaci laifi ne akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uridat alayya a'malu ummati an nuna min ayyukan al'ummata hasanuha wa sayyi'uha masu kyau da munana Allah yakan nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ayyukan al'ummata za su kasance a ranar tashin kiyama Allah yakan nuna wa manzo yanda al'amuran musulmai za su kasance a ranar tashin kiyama wannan yana daga cikin albishir da Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan albishir ne ga manzon Allah saboda me manzon Allah yayi da'awa ya kira mutane zuwa ga addinin Allah zai yi sha'awar ya samu sanin meye makomar waɗannan mutane da aka kira su shin da awarsa ta yi tasiri ko ba ta yi ba yana daga hanyar rarashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba da sannu Allah zai maka kyautan da sai ka yarda lalle Allah madaukaki ya amshi duk kokarin da kai yayi albarka ma ainihin da'awar da kai ga al'umma yana daga cikin hanyar kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke nuna mar ayyukan al'ummarsa yanda za su kasance a ranar tashin kiyama amma ana kawo masa ne mujmalan biduni tafsilin ana kawo masa ne a dunkule kamar mafarki za a nuna mar wannan ya wuce wannan ya wuce wannan ya wuce ba wai ana nuna ga mai yin kaza ba ana nuna masa kaman ainihin summary na ayyukan al'ummarsa fawajadtu fi mahasini a'maliha manzon Allah yace kyawawan ayyukan al'ummata da aka rika nuna min sai na taras akwai al'azayu matu ani tariq al'ummata tana da wani hali mai kyau wanda daga cikin abin da aka nuna mu a ranar tashin kiyama na kyawun halin musulmi idan yana tafiya akan hanya yaga abin da zai cutar da mutane yana tsayawa ya kawar da shi haka muke yanzu to inda haka muke kaga kenan mun dauki wannan sifa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani na kyawawan ayyukan al'ummarsa wato kamar manzo yana nufin cewa daga cikin al'ummar duniya babu waɗanda suke da wannan hali sai musulmai babu waɗanda suke da wannan hali sai musulmai musulmi ne yana tafiya akan hanya zai ga cewar ga abu ya auku akan hanyar nan wanda idan ba a kau da shi ba zai kawo accident to zai dakatar da motarsa sai ya kawar da wannan abin sannan ya ci gaba tafiya waɗanda ba musulmai ba ba su yin haka don haka yasa sau da yawa zaka taras akan hanya an buge mutum ba a ja gawan ba wasu sun zo suna ta hawansa saboda babu wanda ke da lokacin ya tsaya a kau da wannan gawa ba ma ta mutum ba ko ta dabba da yawa dabbobin da za a buge akan hanya zaka ga ba a kau da su ba har sai an nike su sun zame ainihin wato sun narke akan kwalta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar daga cikin kyawawan ayyuka na al'ummarsa al'ummarsa ba sa wucewa su ga abin da zai cutar da mutane akan hanya ba tare da sun kau da shi ba Allah ka samu iya koyi da wannan sunna wa wajadtu min masawi'i a'maliha kuma daga cikin munanan ayyukan al'ummata an nuna ne na taras annukha'a al'ummata suna da wani mummunan hali yin kaki a tofar a masallaci takunu fil masjid la tudfan ba abin ne ba wannan an nuna mai a kiyama kuma har yanzu haka ne masallaci ɗaya ne zaka taras wani bai tsirtar da yawo ko ya goga majina a jikin kagu yayi tafiyarsa yanda manzon Allah ya faɗa haka abin yake tafiya kuma har zuwa tashin kiyama Allah ya sa mu kiyaye kaga manzon Allah ya kira shi da masawi a'maliha daga cikin munanan hali na musulmai, munanan hali, kaga ya gwada cewa zubar da yawa masallaci ba abu ne mai kyau ba. Yana fassara hadisin Anas bin Malik, hadisin Abu Zar al-Ghifari, min fi masawi a'maliha an-nukha'a takunu fil masjid la tudfan. Hadisin nan yana sahihu Muslim, kitabul masajid wa mawabi'i salati, babun nahyi anil busaqi fil masjid, hadisin 895, yana sunan Ibn Majah, hadisin 3681. Don haka al'amari na farko da ya kamata mu sani game da wannan hadisi wanda Ibn Hajar ya kawo shine hukuncin zubar da yawu a masallaci babu kyau. Shi yasa ya kawo wannan hadisi, mu tsaftace masallacanmu. Masallaci ba mahallin da za a zubar da yawu bane da za a shafa majina a jikin kago. Al'amari na biyu shine hukuncin zubar da yawu a cikin sallah. Zubar da yawu a cikin sallah, ba maganar hukuncin zubar da yawu a masallaci ba, a sallah, in ka da yusalli fi ma'a jama'a, fa in i'tabara tarabahu al-busaq fa innahu yabsuqu fi thawbihi aw imamatihi aw rida'ihi. Wannan bayanin sa ya gabata cewa idan mutun yana sallah sai yawu ya zo masa ko majina ko ya kware, wanda ya zama dole sai ya fitar da wannan majinan ko kakin sai ya tofar. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yanda za a yi, in ya zama dole kaga larura kenan, dole sai an fidda yawun. Mun gabatar da wannan inda muke magana akan bayanu libasir rajuli fi salati, bayani akan suturar namiji a sallah, hadisin al-Imam al-Bukhari yana kitabus salat, hadisi na 361, da kuma sahihu Muslim, kitabuz zuhdi war raqa'iq, hadisin Jabir at-Tawil, hadisi mai tsawon gaske. Kissa ta Abu Yassar, wanda Jabir yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hadha, wata rana manzon Allah ya zo mana a cikin masallacin mu dinna, wa fi yadihi urjun ibn tabin, yana rike da reshe na wata itaciyar dabino da ake kiranta ibn tabi. Nau'ukan dabino suna da yawa, daga cikin nau'ukan dabino akwai nau'in da ake kiransa ibn tabin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da wani reshe kamar wato tsuman giya wanda aka cire daga jikin bishiyar wannan dabinon. Fara'a fi qiblatil masjid nukhama, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga kaki a alqiblar masallacin. Wannan ya gwada maka cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masallacai a unguwanni a garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wannan unguwa, ya ga kaki an tofa a alqiblar masallacin, a goshin masallaci ta ciki. Fa hakkaha bil urjun, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge wannan kakin da ya gani, majinan da ya gani, ya goge shi da wannan wato itacen da ke hannunsa. Summa aqbala alaina, sannan ya fuskance mu. Fa qala, sai ya tambaye mu, mu mutanen unguwa, saboda da jin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho unguwa, mutane za su haɗu. Ayyukum yuhibbu an yu'riba Allahu an, waye daga cikin ku yake son Allah ya juya masa? Yu'riba Allah, waye ke so? Qala fa khasha'na, gaba ɗaya sai muka yi tawali'u duk masallaci. Ya sake tambaya, ayyukum yuhibbu an yu'riba Allahu an, waye cikin ku yake son Allah ya juya masa? Qala fa khasha'na, muka sake tawali'u. Wato lokacin nan suka sunkuyar da kawunansu. Tambayar manzo ta farko ta sa sun kaskantar da kai, tambaya ta biyu sun sunkuyar da idanu saboda kowa ya ji kunya, sannan kuma tambaya ta uku sai suka kama tsoro saboda suna tsoron abin da zai biyo bayansa azabar Allah ne. Jabir ya ce thumma qala, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyukum yuhibbu an yu'riba Allahu anhu, waye cikin ku yake son Allah ya juya mar? Kulna, muka ce la ayyuna ya rasulullah, babu wani daga cikin mu da yake son haka. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ahadakum idha qama yusalli, kowane ɗayan ku idan ya tsaya yana sallah, idan musulmi ya tsaya zai yana sallah, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi, Allah mai albarka da daukaka yana saitin fuskar sa, inji Annabi Muhammad. Duk dayan ku idan ya tsaya yana sallah, Allah subhanahu wa ta'ala qibala wajhihi, yana ta gaban fuskar sa. Fala yabsuqanna qibala wajhihi, kada mutun ya zubar da yawu ta gaban fuskar sa. Wala an yaminihi, kada ya zubar ta daman sa. Wali yabsuq an yasarihi, sai dai ya zubar ta hagun sa. Tahta rijlihi al-yusra, a karkashin kafarsa ta hagu. Fa in ajalat bihi badira, idan aka samu mai garaje tai masa garaje, wato kamar ya shaki shine galabahu bahaqa, ya wuyarin jaye shi. Falyakul bi sawbihi hakaza, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to mutun ya kama mayafinsa yayi haka, ya nuna musu duk suna zaune a masallacin. Thumma tawa sawbahu ba'dahu ala ba'di, ya daga mayafinsa, manzo Allah ya ce ka zuba a ciki sai ka mutsutsuka. Manzo Allah ya nuna musu. Faqala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aruni abiran, ku nuna min turare, turaren abir, akhlatun min at-tib, a zamanin da akan kwaba turare, kwabawa, akan kwaba turare, kamar da kace yanzu akwai na fesawa, to da akwai wanda ake yin sa kamar wato laka, kwaba shi ake, wanda ake kira azzafara. Wani saurayi ya tashi ya ruga a guje, ya shtaddu ila ahlihi, ya tafi gida. Faja'a bi khaluqin fi rahatihi, yaje ya debo irin wannan turare da ake kiran sa al-abir, ya debo shi a tafin hannunsa, yazo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu rasulullah, manzo Allah ya karbi wannan turare. Faja'alahu ala ra'sil urjun, manzo Allah ya saka saman wannan sanda. Summa lataqa bihi ala afarin nukhama, sannan ya batar da alamar wannan kakin da wannan turaren. Ku duba wato matsayin kaki a masallaci. Bayan manzon Allah ya kankare bai isar masa ba, sai da ya ce a kawo turare a rufe alama. Me dalili? Saboda masallaci gurin mala'iku ne, mala'ika bai kaunar kazanta. Duk masallacin da ya zama suna da kazanta, ba mala'ika a gurin. Mala'ika bai zama gurin da ake kazanta. Don haka wajibi ne mu yi hattara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, mala'iku na kyamar abin da dan adam bai so. Duk abin da ka san dan adam bai so, to mala'ika shi ma yana kyamar wannan abun, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka idan mutun yana sallah sai kaki ya zo mar, abin da aka fi so shi ne ya tofa, ya daga kafansa, wannan ya zama larura kenan, an tsallaka matakin farko wanda dama ba a so din ba. Amma idan ya zama dole, to mutum ya tofa kasan kafansa, idan masallacin turbaya ne, idan ko ba turbaya bane, to ya zuba aljihun shi, shi yafi dacewa. Kamar mutum yana sallah, abin ya faru da shi, to abin da zai yi kenan. Idan kuma yana sallah munfaridan shi kadai ne, akwai hadisin Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, Anas yake cewa ra'anu khamatan fil qibla, manzon Allah ya ga kaki a alƙiblan masallaci, kamar labarin Jabir. Shi ma Anas bin Malik ya bada nashi labari. Fa shaqqa zalika alayhi, wannan abun ya kuntata ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ganin majina a goshin masallaci. Hatta ru'iya fi wajhihi, sai da aka ga canji a fuskar manzon Allah, sai da aka ga canji a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda abin da ya gani. Fa qama fa hakahu bi yadihi, manzon Allah ya tashi je goge wannan majinan da hannunsa. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahadakum idza qama fi salatihi, idan dayan ku ya tsaya a sallah, fa innahu yunaji rabbahu, yana ganawa ne da Allah mahaliccinsa. Aw inna rabbahu bainahu wa bainal qibla, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai Allah yana tsakaninsa da alqibla. Allah subhanahu wataala yana tsakanin mai sallah da alqibla. Fala yabzuqanna ahadukum qibla qiblatihi, kada waninku ya zubar da yawu ta sashin alqiblarsa. Walakin an yasarihi, sai dai ta hagunsa, saboda babu kowa a gurin. Aw tahta qadamaihi, mutum ya zubar ta hagunsa ko karkashin kafafunsa. Hadisin al-Imam al-Bukhari yana kitabu salat, babu haqqil buzaq bil yad min al-masjid, hadisin 397. Saboda haka babu laifi dan mutum ya zubar da yawu yana cikin sallah, idan ya zama dole amma akwai sharadi kada ya zubar ta gabansa kada ya zubar ta damansa sai dai ta hagunsa ko kuma ya daga kafansa ya zuba ya fiye taka waɗannan babu shakka hadisai ne da suke tabbatar mana darajar alƙibla ga musulmi darajar alƙibla ga musulmi hadisin Jabir bin Abdullah ya tabbatar da cewa alƙibla tana da daraja ga musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi kada ka zubar da yawu ta sashin gabanka hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tsaya yana sallah fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qibla fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi kada mutum ya zubar da yawu ta sashin alqiblarsa ta gabansa kenan sannan akwai hadisin Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an zubar da yawu busaqan fi jidaril qibla ta kagon alqibla fa hakahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge kamar hadisin Jabir hadisin Anas haka hadisin Abdullah ibn Umar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci mutane ya ce musu إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه حديث الإمام مسلم ينا كتاب المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد إذا دينك ينا صلى كده يزبر دياو تغبنسا سبود الله قبل وجهه ينا تساشن غبن فسكنسا إن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا لفظي Abdullah ibn Umar yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna Allah azza wa jalla qibala wajhihi idha salla Allah mabuwayi da daukaka yana ta sashin gabansa fuskarsa idan yana salla wani lafazi inna Allah subhanahu qibala wajhi ahadikum Allah yana sashin fuskar dayanku idza kada fi salati idan mutum ya tsaya yana salla fala yatanakham ahadukum qibala wajhihi kada mutum ya tofar da kaki ta sashin fuskansa idan kana fi salati a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla muqbilun ala abdihi biwajhihi Allah yana fuskantar bawa da fuskarsa ma aqbala alaihi ilaihi indai bawa yana fuskantar Allah fa idzal tafata amma idan bawa ya waiga in sarafa anhu sai Allah ya juya gare shi wato idan ka tsaya kana sallah kai kokari har ka gama sallan baka juye kanka ba to lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana fuskantar bawa a daidai wannan lokaci inji annabi sallallahu alaihi wasallam amma da zaran ka waiga in sarfa anhu to shikenan Allah sai ya juya don haka waige yana da hadari ga sallah a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qama ar-rajulu ila as-salati idan mutum ya miƙe ga sallah aqbala Allahu alayhi bi wajhihi Allah yana fuskantarsa fa idzal tafata a'raba anhu idan ya juya ya waiga sai Allah ya kauce gare shi a'raba wancan hadisi in sarafa saboda haka waɗannan hadisai sun tabbatar babu shakka duk wanda ya tsaya yana sallah Allah subhanahu wata'ala yana gabansa da hadisin Jabir hadisin Anas bin Malik hadisai da yawa riwayoyin Abdullah ibn Umar wadannan sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana gaban mai sallah wannan shine aqidar ahlus sunnah Ibn Hajar ya dauko bayanin Ibn Abdul Barri Fathul Bari mujallad na farko shafi na 426 yana cewa Ibn Abdul Barri yayi martani ga masu aqidar al-mu'tazila al-qa'ilina bi anna Allah fi kulli makan mabiya aqidar al-mu'tazila sune suke cewa Allah yana ko ina Allah subhanahu wa ta'ala yana ko ina Ibn Abdul Barri yayi amfani da waɗannan hadisai masu dimbin yawa yana musu martani yana cewa wa huwa jahlun wa dhikun cewa Allah yana ko ina jahilci ne a fili li anna fil hadis saboda wannan hadisin kada ya isa ya nuna maka aqidar ahlus sunnah inji Ibn Abdul Barri annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana sallah kada ka zubar da yawu ta gabanka kuma ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me yasa kada ka zubar da yawu ta gabanka manzon Allah yace saboda Allah yana nan inji annabi sallallahu alaihi wasallam baka sanin Allah sai ta bayanin manzon Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi yace kada ka zubar ta damanka kada in zaka zubar ka zubar ta hagunka ka zubar ta ƙasa yace ka daga kafanka ka zuba shine ibnu abdul barri yace to idan kace Allah yana ko ina inna fil hadis annahu yarzuqu tahta qadamihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zubar da yawu ta ƙasa ta karkashin kafanka kaga ya gwada cewa kenan har yanzu dai an nakasa Allah subhanahu wataala fihi naqbun ala ma asaluhu min hadisai da ayoyi sun tabbatar da aqidat ahlus sunna fi isbati istiwa'i rabb subhanahu ala al-arsh Allah subhanahu wataala yana saman al-arsh bi zatihi yana saman al-arshi da zatin sa muhkama qaf'iyya wadhiha wannan afili yake ayoyin al-qur'ani da hadisan annabi muhammad la tahtamilu adna ta'wilin manzon Allah yayi bayanin da baya wato baya kyale wata shakka game da bayanin al-arshin Allah subhanahu wataala kasancewar Allah yana sama da shi to anan babu wani sabani akan cewar Allah subhanahu wataala yana saman al-arshi sannan kuma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah qibla wajhi al-musalli Allah yana ta gaban fuskar mai sallah fa inna rabbahu bainahu wa bainal qibla malamai na cewa kamar misali in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal nabiy shafiyan 101 yace la ta'aruda baina hadha wa baina uluwillah babu tubka da warwara tsakanin su Allah subhanahu wa ta'ala fawqa al-arsh bi zatihi wa huwa qibla wajhi al-musalli Allah yana saman al-arsh sannan kuma Allah madaukaki yana gaban mai sallah abinda aka ce mana mu ahlu sunna shine babu bincike game da al'amarin da ya shafi gaibi amma tilas ka yarda da maganar Allah ka yarda da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-akhdhu biha wal iman biha yani bima dallat ala al-wajhi alladhi yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala kai imani da waɗannan sifofi ta hanyar da suka cancanta a jingina su ga Allah madaukaki waɗannan hadisai suna nuna mana babu kyau mutum ya zubar da yawu a masallaci musamman akwai wani mutum wanda yake limanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana limanci ya zubar da yawu tujahal qibla tasashin al-qibla hadisin al-imam abu daud hadisin 407 a dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi daga limanci manzon Allah ya cire mutum daga limanci saboda ya zubar da yawu a masallaci hadisin as-sa'ib bin khallad al-ansari radiyallahu anhu qala yana cewa inna rajulan amma qauman wani mutum ne ya limanci wasu mutane fa basaqa fil qibla sai ya zubar da yawu ta al-qibla wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso ga manzon Allah a wata riwayar aka ce manzon Allah ya gani fa qala rasulullahi liqaumihi hina faraga lokacin da aka gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da limamin nan yayi sai manzon Allah ya ce wa mutanen wannan unguwa la yusalli lakum karku yadda wannan mutume ya sake muku sallah shikenan manzon Allah ya tafi shi kuma wannan mutumin baya gurin fa arada ba'da zalika an yusalli lahum an za a yi wata sallah liman zai wuce gaba fa mana'uhu mutanen unguwa suka ce a'a ya za ku hana ni fa akhbaruhu bi qawli rasulillah suka bashi labari kaji abinda manzon Allah ya faɗa manzo ne yace kada mu yarda ka sake limancin mu ai bai tsaya ko ina ba sai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wanda duk ya ji an ce annabi ya ce kada yayi limanci to tunaninsa ba mamaki ma munafiki ne shi ba mamaki kafiri ne saboda haka hankalinsa ya tashi ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika li rasulillah ya ba mu annabi labari zan yi sallah mutane sun hana ni na da tambaye su dalili sun ce kai kace kada a bari in yi limanci manzo Allah ya ce na'am kwarai ni ne akwai riwaya ta Abdullah ibn Amr wanda yake cewa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli bin nasi zuhura, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga wannan mutumi yayi limanci, ba a dade da nada shi limanci ba, an nada shi limami yayi sallan azhar, ana gama sallan azhar fatafala bil qibla wa huwa yusalli lin nasi, ai yana cikin sallan yayi zubar da yawu ta al qibla. فلما كان صلاة العصر كافٍ أي صلى العصر أرسل إلى آخر من ظن الله يا أيك وانساب الليمان كافٍ أي العصر من ظن الله يا تشير وانش الليمان أزهر فأشفق الرجل الأول ونمت النفرق ويتهوزه الليمان أيك ساب الليمان هنك لن سيتاش يزوغ النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنزل في شيء Allah ya saukar da wata aya game da ni, wato kenan ya zama kafiri, domin idan aka ce kar kai limanci hankalinka dole zai tashi, dole hankali zai tashi zai dauka ko ya kafirta ne. Manzon Allah ya ce la, babu wata aya da ta sako game da kai, a kai ba kafiri bane, ba munafiki bane, walakinnaka tafalta baina yadayka, sai dai ka zubar da yawu ta gabanka, wa anta ta'ummun nas kana cikin limanci, fa azaita Allah wal malaika, sai ka cutar da Allah ka cutar da mala'ikun Allah, wannan shine laifinka, amma ba kafiri bane kai, kuma babu aya da ta sako game da cewa kai munafiki ne, wannan shine laifin, ya cutar da Allah ya cutar da mala'iku, wannan shine mahallu shahid, ashe mala'ika yana cutuwa a dalilin kazantar masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka cutar da Allah ka cutar da mala'iku, fa azaita Allah wal mala'ika, wannan hadisin yana cikin littafin al-Imam at-Tabarani al-Kabir bi isnadin jayyid, in ka duba sahihu at-targhib hadisin 289 al-littafin majmu'u fatawa li shaykhul islam mujallad na 23 shafi na 357, akai ma shaykhul islam tambaya an rajulin istafa ba anhu annahu ya'kulu al-hashisha, mutun ne labari ya yadu ya shahara kowa ya sani yana cin ganyen wiwi, wato alhashisha, yana kamar a ce yana shan wiwi ganyen mutanen da su kanci, wa huwa imamun yana liman, wannan labari ya shahara liman yana shan ganye, fa qala rajulun, sai wani mutum yace la yajuzu salatu khalfahu, bai kamata a ce limamin ku dan ganye ne kuma kun bi shi ba, fa ankara alaihi rajulun, sai wani mutum yace a'a, ai akwai hadisin annabi, akwai hadisin annabi da yake cewa tajuzu salatu khalfal barri wal fajiri, sallah tana inganta idan an bi bayan na kwarai da kuma bayan na banza, bayan mutumin kwarai da bayan mutumin banza, inda aka yi sallah sallah ta yi, fa hadha alladhi ankara musibun aw mukhtiun, shin wannan wanda yace kada a bi wancan limamin dan ganye ya dace ko ko yayi kuskure, wa hal yajuzu li akilil hashisha an ya'umma bin nasi, ya kamata a ce wanda ke shan ganye, wanda ke shan wani abu mai bugar da hankali ya zama limami, shine Sheikhul Islam ya ce la yajuzu an yuwalla fil imamati bin nasi man ya'kulu alhashisha, baya halatta a nadawa mutane limami mutumin da ya tabbata cewa yana shan ganye, aw yaf'alu min almunkaratil muharrama, ko limamin da ya shahara cewa yana aiki na haram, idan an ce ya shahara ba zargi ba, saboda zargi haramun ne, zargin mutum haramun ne, abinda ya tabbata, shi yasa waɗanda suka tambayi Sheikhul Islam suka ce istafa ba an, labari ya yawaita game da wannan mutumin cewa ga abinda yake aikatawa, don haka ba akan zargi ba, mutumin da an tabbata yana aikin haramun bai kamata a nada wannan mutumin ya zama liman ba, inji Sheikhul Islam, saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man qallada rajulan amalan ala isaba, wanda ya nada wani mutum ya ba shi shugabanci akan wata jama'a, alhali wannan mutum bai cancanta ba, faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana almu'minin, ya ci amanar Allah, ya ci amanar manzonsa, ya ci amanar masu imani, duk wanda yayi dalilin nada wani mutum ya zama shugaba akan jama'a, wannan mutumin bai cancanta ba, ya sani, to wannan ya ci amana uku, ya ci amanar Allah da na manzon Allah da na masu imani. sai Sheikhul Islam ya bada misali da wannan labari wanda yake Sunan Abi Dawud rajulan min al-ansari ga mutun yana daga cikin musulman Madina kana yusalli bi qaumin imaman limami ne na wasu mutane fa basaka fil qibla ya zubar da yawu ta al-qibla fa amarahum an-nabiyyu an ya'ziluhu 'anil imama annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni su cire wannan limamin wala yusallu khalfahu kada su salla a bayan shi faja'a ila nabi sai ga wannan mutumin yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu ya tambaye shi hal amarahum bi azlihi shin annabin da kansa ne yayi umarni mutanen nan su cire shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kware kuwa ni da kaina ne umarni kada su bari kai musulmanci dalili innaka azaita Allah wa rasulahu kaga wancan riwaya azaita Allah wal malaika wanda kuma azaita Allah wa rasulahu anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire liman a rayuwarsa kaga an sabu hujja shine Sheikhul Islam yace fa idza kana al mar'u yu'zal li ajli isa'atihi fi salati idan ya zama a zamanin annabi za a cire mutun daga limanci saboda ya bata wani aiki mara kyau a cikin sallah wa gusaqihi fil qibla ya zubar da yawu ta al qibla fa kaifa al musirru ala akli al hashisha sai ka kwatanta wancan limamin da aka cire a zamanin annabi zubar da yawu yayi ta al qibla to ina ku ga limamin da ya zama ma dan kwaya ne kaga ba hadi la siyama in kana mustahillan lil munkari minha Sheikhul Islam yace bare ma kuma idan malamin ya zama yana halatta abin da ya aikata Sheikhul Islam yace kama alaihi ta'ifatun minan nas saboda akwai mutanen da ko da cewa kai shan ganye ba kyau za su ce maka a halal ne giya ce kadai Allah ya magana akai yace to idan ya halatta shan ganye ko kwaya ko wani abu mai canza hankali fa inna misla hadha yanbaghi an yustataba wannan maganar kuma ba ma ta cire shi daga limanci bane idan ya halatta maye to wannan kuma wajibi ne a nemi tubansa fa in taba illa qutila in ya tuba shikenan bai tuba ko ta hukuncin kisa ne akan shi dalili idhi sukru minha haramun bil ijma saboda kaf malaman sunna sun tabbatar da cewa duk abin da ya canza hankalin dan adam da shi da giya hukuncin su daya baki daya malaman sunna sun ittifaki akai babu wani malami wanda ya taba ware wani abu daga cikin nauka abin da ke canza hankali abin da ke iya bugar da hankalin dan adam a ce ai ban da shi saboda ba giya bane wastihlalu zalika kufrun bila niza'in don haka duk wanda ya halatta wani nau'in abin da ke canza hankali ya ce halal ne a shashi yana canza hankalin dan adam yana bugarwa amma yace halal ne a shashi to wannan mutumin babu shakka yana aikata aiki na ridda matukar bashi da uzuri da yake tare da shi wa amma ihtijajul mu'arid yace idan wani ya kafa hujja da hadisi tajuzu salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wai babu laifi ai sallah a bayan kowane musulmin kwarai da na banza Sheikhul Islam yace fa hadha galatun minhu li wujuhin ahduhuma anna hadha alhadith lam yathbut an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin bai ma tabbata daga manzon Allah ba saboda haka bai ma kamata a rike shi a matsayin hujja ba don haka al'amari na biyu game da wannan hadisi shine hukuncin zubar da yawu alhali ana cikin sallah babu laifi dan an zubar da yawu ana cikin sallah idan ya zama larura amma in ya zama larura din to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yadda za a zubar da yawun sai al'amari na uku shine hukumu tafli fi jihati al-qibla fi ghairi masjidi game da zubar da yawu ta al-qibla ba a masallaci ba kuma ba a sallah ba wannan mas'ala ce da malamai suka kasu biyu game da hukuncin sa akwai malaman da ke cewa haramun ne ka zubar da yawu ta al-qibla ba wai sai a masallaci ba ko kana sallah a koda yaushe a rayuwarka kayi kokari ya zama baka tofar da yawu ta al-qibla wanda shine fahimtan farko al-qa'ilina bit-tahrim malaman da suke cewa haramun ne a zubar da yawu ta al-qibla ka tofar da kaki ta al-qibla ko zaka tace majina ka dubi al-qibla duk wannan bashi da kyau wal qa'ilina bi adamil hurma. Na'am, akwai malaman da suke ganin ba haramun bane, amma dai babu shakka akwai manyan malaman hadisi waɗanda suke ganin haramun ne. Daga cikin su akwai Ibn Hajar mai littafin Bulughul Marami din nan, mai sharhin Sahihul Bukhari Fathul Bari, in ka duba mujallad na farko shafin 508 da Nailul Awtar littafin al-Imam Ash-Shawkani mujallad na biyu shafin 626, yana cewa wa hadha at-ta'lil. Ibn Hajar yace kai la'akari da Annabi, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Manzon Allah yace fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi, koko a wata riwayar da manzon Allah ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tsakanin mutun da al-qibla, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kaga kenan Ibn Hajar yace yadullu ala hurmatil buzati fil qibla, yana nuna cewa haramun ne ma ka zubar da yawu ta al-qibla, ba wai sai a sallah ba, sawa'un kana fil masjidi am la, a masallaci ne ba a masallaci bane, zubar da yawu ta al-qibla ba aikin musulmi bane. Saboda me? Saboda daraja al-qibla, saboda lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Fala yajri fihi al-khilaf fi anna karahat al-buzaqi fil masjid hal hiya litanzihi aw litahrim. Na'am, akwai wanda ke gani makaruhi ne saboda tsarkake masallaci, wasu na cewa a haramun ne. Ala kulli halin, kada mutun ya zubar da yawu ta al-qibla shine mafi dacewa, inji Ibn Hajar al-Asqalani, kuma ya ba da hujjoji a kai, ba shi kadai ba. Haka nan al-Imam Sana'ani mai littafin Subulus Salam, shi ma malamin hadisi ne, mujallal na farko shafin 273, yana cewa al-hadisu fil hadisi nahyun anil busati ila al-qibla. Karkashin wannan hadisi, sharhin Subulus Salam, ana hana mu zubar da yawu ta al-qibla aw jihatil yamin, ko ta dama, idza kana al-abdu fi salati, idan ana sallah kenan. Sai yace wa qad warada an-nahyu mutlaqan, game da al-qibla an samu hujja da ta nuna bai kamata ka zubar da yawu ta wannan nahiyar ba. Haka Muhammad Nasiruddin al-Albani shi ma yi magana akai a littafin sa Silsilatus Sahiha mujallad na farko shafin 389, yana sharhi akan hadisi na 223, yana cewa fil hadisi dilala ala tahrimul busati ila al-qibla mutlaqan, wannan hadisi yana nuna mana haramun ne mutun ya zubar da yawu ta al-qibla. Haka in ka duba littafin sa Tamamul Minna shafi na 60, yace fa idza kana al-busaqu tujaha al-qibla fil bunyan manhiyan anhu muharrama, idan ya zama ka zubar da yawu ta al-qibla a cikin masallaci haramun ne. Afala yakunu al-bawl wal-qa'itu tujahaha muharraman min babin aula, wato yana danganta shi da fitsari da bahaya da zubar da yawu ta al-qibla, duk babin su guda ne. Amma a littafin sa As-Samarul Mustafa, anan ya sassauta hukunci maimakon haramun, yace makaruhi ne. Silsilatu Sahiha yace haramun ne, haka ma Tamamul Minna. Amma a littafin As-Samarul Mustafa mujallad nabi shafi na 707, yana cewa wa hadha al-hadith yadullu bi zahirihi ala karahati tafli fil qibla, wannan hadisi zahirin sa yana nuna mana makaruhi ne ayi tofi ta al-qibla, dakhil as-salati wa kharijaha, mutun yana cikin sallah ko yana waje da sallah. Kaga kenan kamar Albani yana da fahimta biyu kan hukuncin tofi ta al-qibla ko zubar da yawu. Shace majina, tofa kaki ta al-qibla ba wai ana sallah ba, koda baka sallah al-qibla ya kamata mu daraja ta, yana daga nau'in daraja al-qibla. Kada ka fuskanci al-qibla da fitsari, kada ka fuskanci al-qibla da bahaya, haka ma zubar da yawu. Amma nan yana cewa haramun ne. Silsilatu Sahiha Tamamul Minna As-Samarul Mustafa yace makaruhi ne, ala kulli halin bai da kyau. Kafin waɗannan malamai akwai al-Imam an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi shi ma yace babu kyau a littafin sa al-Majmu, yana kitabu salati mujallad na shafi na 100, yace wa in kana fi ghairil masjidi, idan ba a cikin masallaci bane, lam yahrum al-busaqu fil ardi, ba haramun bane ka zubar da yawu a ƙasa. Wa yukrahu an yabsuka an yaminihi aw tilqa'a wajhihi, amma dai koda ba a masallaci bane, bai kamata ka zubar da yawu ta gabanka ta alqibla ko kuma ta damanka ba waɗanda suke cewa babu laifi babu shakka sune mafi yawan malaman hadisi amma waɗannan malamai suna kafa hujja da cewa babu kyau zubar da yawu ta alqibla la'akari da lafazin da yazo cikin hadisan da muka karanta kuma akwai hadisin Huzaifa Allah ya kara masa yarda wanda yake cewa man tafala tijahal qiblati jaa yawm alqiyamati wa tafluhu bayna aynayhi wanda yayi tofi ta sashin alqibla ya zubar da yawo ya fayace majina yayi kaki ya tofa ta alqibla zai taho a ranar kiyama kakin nashi yana tsakanin idanunsa Allah zai tara yawun da ya ta zubarwa sai ya dora mar a tsakanin idanunsa a filin hisabi hadisin yana sunan Abi Dawud yana cikin sahihu Ibn Khuzaima hadisi na 1363 sahihu Ibn Hibban hadisi da littafan hadisi masu yawa to wannan hadisi yana nuna cewa babban al'amari ne zubar da yawu ta alqibla tunda an ce mutum zai tashi a lahira za a tattara yawun da majinan a dora mar a tsakanin idanunsa ya gwada cewa ba karamin al'amari bane shi yasa kaga Ibn Hajar yake cewa haramun ne waɗannan malamai suka ce makaruhi ne duk da cewa hadisin akwai inda aka samu riwayar da shi Huzaifatul Yaman yake cewa man salla wanda yake salla fa bazaqa tujahal qibla sai yayi zubar da yawu ta alqibla ja'at bazqatuhu yawm alqiyamati fi wajhihi wannan yawun da ya zubar za su zo akan fuskansa a ranar kiyama kaga kenan wannan riwaya ta al-musannab na ibnu abi shayba tana nuna ba a koda yaushe bane sai idan ka zubar kana cikin sallah wancan riwaya tana nuna a koda yaushe ka zubar da yawu ta alqibla to babu shakka zaka tashi da shi a fuskarka a ranar tashin kiyama hadisi na biyu shine hadisin Abdullah ibn Umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yub'asu sahibun nukhamati me tofa kaki fil qiblati tanahiyar alqibla za a tada shi a kiyama yawmal qiyamati wa hiya fi wajhihi wannan kakin yana kan fuskarsa majinar da ya zubar tana nan akan fuskarsa shi wannan ma yana cikin sahihu ibn Khuzaima da sahihu ibn Hibban shi ma akwai riwayar da take kayyade cewa sai idan mutum ya zubar a masallaci wannan littafin al-musannaf da ibnu abi shayba yana cewa man tanakhama fi qiblatil masjidi kaga ya gwada cewa idan kana sallah ne ka zubar to babu shakka mutum zai tashi da wannan yawo a fuskar sa a ranar tashin kiyama riwayar kashi biyu kashi guda tana nuna sai idan an zubar a masallaci kamar misali yanda yazo a sahihu ibnu khuzaima kitabu salati jumma'u abwab fada'il al masajid wa bina'iha hadisi na 1251 to amma akwai dalilai da suke nuna cewa kada mutum ya zubar da yawu ta alqibla din shi yafi dacewa ba wai a masallaci kawai ba kai kokari a rayuwarka ba ka ga cewa ba ka zubar da yawu ta alqibla ba ka yin fitsari kana fuskantar alqibla ba ka yin bahaya kana fuskantar alqibla kai kokari domin akwai bayanin da ya taho cikin al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq bayanin abdullahi bin mas'ud yana cewa ana cewa abdullahi bin mas'ud sahabin annabi kariha an yabsuqa an yaminihi wa laysa fi salati rayuwar abdullahi dan mas'ud ya kyamaci ya zubar da yawu ta damansa ba ma ta gaban shi ba sannan akwai hadisin mu'azu dan jabal yana cewa ma basaqatu an yamini munzu aslamtu tunda na musulunta ba zubar da yawu ta dama na ba sai ta hagu tunda na musulunta inji mu'azu dan jabal sannan akwai labarin Umar bin Abdul Aziz annahu naha ibnahu anhu mutlaqan shima Umar bin Abdul Aziz ana cewa ya hana ɗansa zubar da yawu gaba ɗaya ta alqibla ko ta sashin dama al'amari na hudu wanda shine na ƙarshe shine tofin da aka halatta mutum yayi shi yana sallah domin akwai waɗanda ke hada matsalolin nan guda biyu alhali suna da bambanci wancan zubar da yawo wanda shine hadisai suka zo akai babu kyau ka zubar da yawo kana sallah ba tofi ana sallah ba laifi bane akwai hadisi na Usmanu bin Abil Azi, Usmanu bin Abil Azi, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shugabanci, yana bada labarin cewa ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya rasulullah, inna shaytana kad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya. Shaytani aljani yana rikitar da ni, yana hana ni yin sallah, sai ya rikitar da ni idan na tsaya sallah, sai in manta raka'a nawa nayi, in manta surar da na karanta, yana rikitar da ni, wato yana samun waswasi. Ya taho musamman Madina ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce masa, zaka shaytanin yuqalu lahu khamza, wannan wani aljani ne sunansa Khamza. Fa idza ahsastahu, idan ka ji alamar aljanin yazo, yaya zaka yi ka ji alamar aljani yazo? Shine lokacin da kake yawan samun rafkanuwa a sallah, ka tashi raka'a ta biyu, ka manta ma kai ta daya. Idan waswasi ya auri mutum, ya zama ko da yaushe a shakka yake, a waswasi yake, to wannan aljani yana tare da shi. Shine abinda annabi ya ce, idan ka ji alamar sa, fata'awwaz billahi minhu, sai ka nemi tsarin Allah game da shi, kai a'uzu billah minash shaitanir rajim, in kai a'uzu billahi sau uku, watfil ala yasarika, sai kai tofi ta hagunka salasan sau uku, kai ta'awuzi sau uku, kai tofi ta hagunka sau uku. Shi wannan sahabi yace, fa fa'altu zalika, nayi abinda manzon Allah ya faɗa min, fa azhabahu Allahu anni, sai Allah ya kawar min da shi. Hadisin yana Musnadul Imam Ahmad da Sahihu Muslim, Kitabu Salami babi at-ta'awuz min shaytanil waswasa fi salati, shaytanin da yake sa waswasi, abinda yasa al-Imam Muslim yayi ma babi sunan haka, at-ta'awuz min shaytanil waswasa. Idan mutun yana waswasi, yawan shakka, wani aljani ne mai sawa. In ka duba Sahihu Muslim hadisi ya 2203, al-Imam An-Nawawi sharhin wannan hadisi, sharhu Sahihi Muslim juz'i na 15 shafi na 18, yace, an-nafthu, tofin da annabi yace ayi, wa huwa nafkhun latifun bila riqin, tofi ne dan kadan wanda babu yawu da yake fitowa daga baki. Kaga kenan, ba yawu zaka watsa kana sallah ba, saboda aljani yazo. In kai a'uzu billahi, kai tofi, iska ce za ta fito daga bakinka kawai, bila riqin, babu wani yawun da zai fito. Haka waswasi gaba ɗaya da ke shafin mutum, yake shafar rayuwar mutum, wanda ya shafi tauhidi. Akwai wanda waswasin nashi ba sallah bane kawai, hatta abinda ya shafi tauhidi, wani shaitan yakan zo mar ya sa shi ya rika faɗin abubuwa waɗanda inda zai furta su da zai yi ridda, inda zai furta abinda shaitan ke saka mar a zuciya da zai yi ridda. Shaitan ya zo yana sa maka miyagun tunani, wannan aikin shaitan ne, wannan shine babban aiki na waswasi. Idan mutum waswasinsa ya kai makura, to lokacin mutum yake waswasi game da samuwar Allah shi kansa. Amma waswasi karamin waswasi shine wanda mutum yake yana ibada, kana yawaita samun rafkanuwa, kai tsarki, kana ganin bai yi ba. To idan waswasi ya auri mutum, wannan shine addu'an da mutum zai riƙa yi. Haka ma babban waswasi in ya samu mutum, shima akwai hadisinsa. Shine Albani yake magana a kansa a cikin silsilatu sahiha a mujallar na farko shafi na 184, yana cewa, laqad dallat al ahadith as sahiha, hadisai ingantattu sun nuna mana, annahu yajibu ala man waswasa ilayhi ash-shaytan, idan mutum waswasinsa ya kai makura har ya zama yana miyagun tunani game da addini, ya zama yana tunanin yayi ridda, ko yana tunanin zagin Allah subhanahu wa ta'ala, ko aibanta manzon Allah, yana tunani marasa kyau, to idan mutum ya kai ga wannan hali, wajibi ne yayi abinda manzon Allah ya faɗa. Menene zai ce? Amantu billahi wa rusulihi, Allahu ahadun, Allahu samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wannan shine addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar game da waswasi mafi girma game da tauhidi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, thumma yatful ahadukum an yasarihi salasan, mutun yayi tofi sau uku ta hagu, wal yasta'iz billahi minash shaitan, yayi a'uzu billahi minash shaitanir rajim, malamai na cewa kuma ya duka kokarin hana zuciyarsa wannan tunanin. Kada ka saki, idan tunanin ya zo maka, tunani game da shirka, tunani game da batanci tattare da addinin Allah, ko tunanin ridda to duk sa'ilin da wannan tunanin yazo kai kokarin hana zuciyarka wannan tunanin karka saki shine abin da Ibn al-Qayyim yayi magana akai yana cewa kuskuren da masu wasuwasi suke suna sake zukatansu ga shedan sai ya ce ai larura ce la shine Al-Bali yace matukar za kai wannan addu'a ka tofa ta hagu kana sallah yace babu shakka Allah zai taimake ka zaka rabu da wannan wasuwasi kuma akwai mutane da yawa waɗanda na karantar da su akwai wa'azuzi da muka yi game da irin wannan suke fadin cewa sun yi amfani da shi da yawa sun rabu da wasuwasi a dalilin wannan addu'a kaga kenan kana sallah zaka yi tofi ta hagu zaka yi tofi sau uku kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ana akwai sharadi wanda Muhammad bin Salih al-Utsaimin yake fada a littafin fatawa nurun ala darbi yana cewa lakin idza kana fil masjid aw ala yasarihi ahadun min al musallin ana cikin sahu waswasi yazo maka karka dubi na hagunka kana murtofi kana a'udhu billahi karshen ta fada ya kama kaure tsakaninku don haka ba za ka yi tofi ta hagun ba abinda za ka yi yaltafit ila yasarihi sai dai dan juya hagu kawai sai ya a'udhu billahi a zuciyarsa amma babu tofi wa yasta'idhu billahi minash shaitanir rajim wannan idan mutun yana sahu kenan idan mutun yana cikin masallaci wannan babu kyau ya kai ga yin haka akwai hadisi da dama waɗanda suke ishara da cewa mutun idan yana waɗannan zikirori yana waɗannan addu'o'i babu shakka ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi daga wannan waswasi da ya samu kansa akai mushkila anan ita ce da aka ce mutun yayi tofi ta hagu ai akwai mala'ika ma ta hagunsa akwai mala'ika ta hagu akwai mala'ika ta dama amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada kai tofi fala yabsuq amamahu fa innahu yunaji Allah ma dama fi musallahu kada kai tofi ta gabanka saboda kana ganawa da Allah muddin kana cikin sallah wala an yaminihi kada kai tofi ta damanka fa inna an yaminihi malakan don akwai mala'ika ta damanka walakin liyabsuq an shimalihi sai dai yayi tofin ta hagunsa aw ta hata rijlihi ko ta karkashin kafansa shin hagun kafa nan ma akwai mala'ika nan ma akwai mala'ika karka dauka babu mala'ika ta hagunka babu akwai mala'ika ta damanka akwai mala'ika ta hagunka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna an yaminihi malakan hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin 399 kuma ka'ida ce babu shakka kowanne dan adam yana da mala'iku guda biyu anil yamini wa anil shimali qa'id akwai mala'ika na dama akwai mala'ika na hagu wadanda suke rubutawa mutum ayyuka to amma Allah subhanahu wataala malamai na cewa ya fifita Allah ya fifita mala'ikan dama akan na hagu mala'ikan dama yana da daraja sama da mala'ikan hagu shi yasa da zaran kayi aikin kware mala'ikan dama yana rubutawa katibul hasanati amirun ala katibis sayyiati akwai ma hadisi akai duk da cewa hadisin yana da rauni yana silsilatu da'ifa hadisi na 2237 idan ka aikata wani abu mai kyau to wannan mala'ika na dama yana rubutawa take in kayi mara kyau mala'ika na hagu ba zai rubutawa ba sai da izinin mala'ikan dama mala'ikan dama zai ce ka kyale shi ka kyale mutumin nan ka bashi wasu sa'o'i la'allahu yusabbi tayu nan gaba yayi zikirin Allah aw yastaghfir tayu ya nemi gafaran Allah amma shi da aka yi aikin alkhairi nan take ya rubuta amma wancan da aka yi aikin sharri in zai rubuta ce a dakata ka kyale shi mai yiwa ya nemi gafaran Allah mai yiwa ya zikirin Allah mai yiwa ya tuba kafin ranar ta fadi kuma sai ya bi umarninsa wannan yasa wasu ke ganin shi mala'ikan dama yana da daraja akan mala'ika na hagu saboda haka da aka yi maganar karka zubar da yawu ta gabanka akwai Allah ta damanka mala'ika ta hagunka ya zama larura to idan larura ta samu mutum dama ana kaiwa ne ga makura makura ita ce mala'ika da ke hagunka a larura kana iya zubarwa nan ma aka ce ba wai zaka watsa ta hagunka bane zaka daga kafa ne ka zuba yawun ka binne Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure alaikum salam wa rahmatullah to
bayan da gabatarwa idan aka bar ko da yana wata masallaci
koyi da kyau
to idan idan mutum yana cikin masallaci sai ya tafi kawai inda na masallaci sai kuma jami'a
ya to kaga ba cikin masallaci bane amma kuma waje din ma ai harabarta ne ko wajen masallaci ai haraban sa ne kamata ya daraja haraban nasa mafi dacewa dai wanda ke cikin masallaci yayi dayan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga idan larura ta sa sai ya zubar da yawo shine ya zuba a jikin aljihun sa ko wani abu ya mutu suka na Malam Umar addu'a kana nufin hadisin da na faɗa littafin da za a samu addu'a babu laifi dama waɗannan warkokin ina ba da su in kana so za ka karba sai ka yi kofi ka gani in kana bukata ka samu ba da juma za ka yi kofi na amala alaikum salam wa rahmatullah to na ya haka ne wato kaga kenan ana maganar tsarkin cikin masallaci bare kuma wajen sa idan ya zama masallaci bai da tsafta ana fitsari ta gefen sa har wani na shigowa kaga babu bambanci ya kamata mu kiyaye kware mala adam da ilimin sa aqidar ahlus sunna kenan aqidar ahlus sunna kenan Allah subhanahu wataala yana kan al'arshi da zatin sa amma kuma yana ko ina ta ilimin sa wannan shine abin da ya faɗa mana a cikin alqur'ani ko ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum sauransu ilimin Allah ya yalwaci komi amma zatin Allah yana al'arshi shine abin da na faɗa abin da Sheikhul Islam ya faɗa a cikin majmu'u fatawa na'am amma kace Allah yana ko ina da zatin sa shine sabanin ahlus sunna shine abin da Ibn Abdul Barr yake cewa to ina ga hadisin da manzo yake cewa idan mutum ya zubar da yawun ta kafansa in kace Allah yana ko ina kaga kamar kana nufin manzo ya ba da damar a zubar da yawu ta inda Allah yake kaga ai kuskure ne amma annabi ya ayyana yace karka zubar ta gabanka don Allah yana gabanka amma da yace karka zubar ta kasan ka bai ce Allah yana gumba Allah ya sa mun gane alaikum salam wa rahmatullahi na'am
akan kallon bayani ya gabata cikin karatu cewa masallacin da yake da kasanta malaiku ba sa zama a ciki a gidajen mutane
ba duk inda mutum ya zama mai kasanta ne babu shakka yana nesa da mala'ika wannan gaskiya ne fa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan gida mai kare gida mai hoto mala'iku rahama ba su shiga akwai mala'ikan da dole ko ina kake zai bi ka ai kaman mai dauka rai ko haka shi wannan ba zai barka ba na injiniya a mutum ya sa kurtu a masallaci saboda zubar da yawa wannan kazanta ne bai kamata ba amma kaman tishu in aka sa a masallaci wanda in ka tai saudiya zaka gani ana jera tishu saboda in abin ya makure ka in ka debo tishu ka sa sai kuma ka jefa aljihun ka wannan ya dace da sunna ko amma in kurtu ne fa an zuba kasa ka zuba sai ka aje kudaje na bi wani in ya kalla sai yayi amai kaga dai kuma bata ina ganin an bata kuma ba gyara dai ba
assalamu
alaikum salam ai ba ma maganar inganta annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata a sunna shine qabdu yake ba maganar wani sadalo babu wata hujja ingantacciya akai yana dai da kyau mu tsaya kan abin da nayi magana akai saboda idan matsala ta zo tunda akwai qabdun shi ma yana zuwa ai bi iznillahi ta'ala idan muna karatun babi mu tsaya da tambayar mu akan babi
Assalamu
alaikum salam.
Game da hashish din nan.
Hashish.
Ya bambanta da wanda kaman Saudiya suke ake cewa hashish.
Shisha. Asalin shisha din ta da hashish ga wiwi ne. Amma saboda juyawan zamani sai zama shisha sun maida ita kamar taba sigari. Amma abinda shi Sheikhul Islam yake magana akan al-hashish mai canza hankalin mutane. Kuma ba shi kadai ba. Abinda Sheikhul Islam ya faɗa duk mutumin da yake aikata wani haram ana iya cire shi akan idan limami ne ya ki barin wannan aiki matukar ya shahara, matukar ya shahara, don zaka samu wani limami yana aikata abu mara kyau, kuma duk jama'an sun sani mutane na kyamata su akai. Wannan shine abin da Sheikh Al-Islam yake magana, ba akan tuhuma ba. Saboda haka koda ba shisha ta wiwi ba, koda shisha wannan ta taba sigari din, idan ya zama na kasa ce bai kamata a ce an bar limami akai ba. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.